wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun sace Chief Olufalaye shugaban jam'iyyar SDP na kasa kuma tsohon dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyun haɗin gwiwa na AD da APP kana tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya a zamanin tsohon shugaban kasa Ibrahim Badamasi Babangida an dai sace Chief Olufalaye ne a gonar sa dake ƙauyen Ilado a cikin karamar hukumar Akure ta Arewa a jihar Ondo da yammacin jiya Litinin sakataren watsa labarai na jam'iyyar SDP Remi Olaiwola ya tabbatar da damke Chief Olufalaye a gonar sa. Mr. Remi Olaiwola yace abin takeici da Olufalaye ya je gonar sa sai wasu masu satar mutane suka sace shi suka nemi naira miliyan 100 yace a halin yanzu suna kokarin su biya naira miliyan 100 kudin fansa domin a sako shi tsakanin jiya Litinin da yau Talata. Shi ko kaka kin rundunar ƴan sanda ta jihar Ondo Mr. Wole Ogunduyu ya ce tuni suka baza ƴan sandan kwantar da tarzoma guda 50 a cikin daji domin su zakulo Chief Olufalaye. Wasu da ke son yin arziki cikin dare ɗaya dai mayar da satar mutane don neman kuɗin fansa babbar sana'a a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.